dama mun ce za a yi rankugo sai ko da iyanan babin shi ba shi da yawa na'am babin ma ya kulu man sani al mu'azzin wal muqim babin abinda mutum zai fada idan ya ji kiran sallah ko ta da iqama ni zai fada
istihaba an ya kulu man sani al mu'azzin
to an so ga wanda ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah wal muqim da mai ta da iqama misal kauli to an so ya fadi misalin abinda wannan din yake fada shi ma wannan an so haka sai dai a cikin fadar sa hayya ala sala hayya ala falash wannan ba zai fada ba sai dai canza ya ce la haula la quwwata illa billah fa innahu yaqulu fi kulli lafzatin kaji shi zai fada ne a cikin kowane lafazi daga cikin wannan yake la haula la quwwata illa billah alil azim amma ana so ka wato ka maimaita ka biyar da yake shi ma dan kai sauri mutum kaji ya fara kiran sallah kile ko kana uzuri sai kake san gashi kuma shi kiran sallah yana bi sannu sai ka sauri kawai ka yi kiran sallah kawai ka bi shi kawai ka kai ƙarshe kawai ka ci gaba da harka ka kai shi ci gaba da kiran sallah shi ma ka yi nan sannan kuma ya faɗa a cikin faɗa su da cewa salatu kairu minan nauyi sai sadaqata wa barirta yau an so mutum ya faɗa haka kai da ke saurara wakila kila kuma ka ce ya faɗa sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatu kairu minan nauyi ya faɗi wannan fi kalamatil iqamati ya fada a cikin kalmomin nan na iqama guda biyu
aqama Allahu
wato zai ce aqama Allahu adama abinda zai fada kenan a cikin wannan kiran sallar guda biyu
ya kula ajiba qauli
sannan kuma ya fada karshen wato ya fada a karshen fadar sa ya ce ashhadu anna Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce wa ana ashhadu anna Muhammad rasulullahi wato ya fadi wannan sannan kuma ya ce rabbitu billahi rabban wa bi Muhammad rasulullahi wa bil islam dinna shi ma diya alake ya fadi wannan min al-mutadi at idan kuma ya gama daga bidiya a cikin dukkan kiran sallah sai salati a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce Allahumma raji hadhihi da'wati tama wa salatul qaima ati Muhammad al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama Muhammad alladhi wa'atahu thumma ida ubi ma sha'a min al-umuri al-akhirati wad dunya sai wato roko daga lamari na duniya da lahira marwacewa daga hadisi idil kudri Allah kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sani ita mun nida idan kuka ji kiran sallah to ku fada misalin abin da mai kiran sallah yake fada an karbo daga Abdullahi bin Amri bin Asi Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kuka ji kiran sallah in kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku fada misalin abin da yake fada sannan ku yi salati a gare ni domin duk wanda yayi salati gare ni salati guda daya Allah zai yi salati gare shi da wannan salatin da yayi goma sannan ku yi salwa to sannan ku roki Allah a gare ni wannan wasila domin ita wasila wani masauki ne wato wani matsayi ne a cikin aljanna da tambagi illa li abdin min ibadillahi wata kamata da kowa sai ga wani bawa daga bayin Allah wa ji ana kuma ana huwa to ni kuma ina kauna ta kasance ni a gare ni wasila ta duk wanda ya roki wasila a gare ni ceto ya halatta a gare shi ceto na an karbo daga Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda yake cewa yace manzo yace idan mai kiran sallah yace Allahu akbar Allahu akbar to dayan ku yace Allahu akbar Allahu akbar sannan mai kiran sallah yace ashhadu an la ilaha illa Allah kala ashhadu an la ilaha illa Allah sannan yace ashhadu anna Muhammad rasulullahi shi ma kai ma yace ashhadu anna Muhammad rasulullahi sannan in yace hayya ala salati sai ka ce kai ma la haula la quwwata illa billahi sannan in yace hayya ala falahi sai ka ce la haula la quwwata illa billahi sannan yace Allahu akbar Allahu akbar sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar sannan yace la ilaha illa Allah sai ka ce la ilaha illa Allah min qalbihi wato min qalbihi da kara jannata wato wanda wannan zai shiga aljanna wato an karbo daga Sa'adu bin Abi Waqqas Allah kara masa yadda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake lokacin da ya ji mai kiran sallah yace ashara Allah ilaha illa Allah wa la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu radiitu billahi rabban wa Muhammad rasulan wa bil islam dinan wa kira la za a gafarta mai zunubin sa a cikin wata riwaya wanda ya ji lokacin da ya ji mai kiran sallah yace wa ana ashhadu ni na shaida kawai ka faɗa haka wa ana ashhadu ni na shaida marawatu a cikin sunan abi dauda daga aisha Allah ya kara mata yarda da isnadi inda ta ce hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gance idan ya ji mai kiran sallah ya tashahadu zai yi shahada zai yi kalmar shahada kala ya ce wa ana ana sai ya ce wa ana ana ni ma haka eh ni ma na ce da kenan
wani jabir din
an karo daga jabir Allah kara masa yarda ayyuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fada lokacin da ya ji kiran bi kiran sallah ya ce Allahumma rabbi hadhihi da tamma wa salatu da qaima ati muhammadan alwasilatu wal fadilatu ba su maqama mahmudan ladhi wa'adahu sallallahu alaihi halatu lahu shafa'ati yawmal qiyamah ceto na zai tabbata a gare shi ranar tashin alkiyama wanda wai na cikin littafin ibn sini daga ma'awu ya ta bari nan maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kuka ji mai kiran sallah yana cewa hayya ala sala to kala kace
Allahumma
ja'alna ya ubangiji ka ganya mu waɗanda suke masu rabu marwatu a cikin sanan abi dauda daga harajin daga wani mutum daga shari bina haushadi
an abi amma
an tarar daga abi amma mata da bakidi
au an fa'ada
ko kuma daga tashin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakika bilal a kaza yayi ruko tudu ta mata a cikin tashin wato a cikin tare ikama
alam ma kala
yayin da yace kada ka mutu salatu
kan nabi
sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aqama Allahu Allah eh Allah ya wato Allah ya tsaida ta wa adama Allah ya dawo mata ita
qala fi sa'il al-fazil iqama
sai fada a cikin sauran wato sura fuzzan iqama din kanawi hadisi amr bin umar bin al-az wato fil azani kaman misalin hadisin sayyidina umar da yayi magana cikin kiran sallah
warawaina fi kitab
marwatu a cikin littafin ibn sini daga abi hurairata Allah ya kara masa yarda
annahu kana
cewa da shi ya kan ce idan ya ji mai kiran sallah salatu yana tare iqama sai yace yace Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatu al-qa'ima salli ala muhammad wa atihi sukulahu yawmal qiyama kun da shi kenan fasli kenan idan wato idan ka ji mai kiran sallah ko mai tare iqama wa huwa yusalli shi kuma mutum wato shi kuma yana sallah mutum din yana sallah sai ji mai tare iqama ko mai kiran sallah yana kiran sallah to dan yaji mutum sai ba zai karba mai ba a cikin kiran sallah yayi ya irin abin da aka ce idan ya sallame daga yata ajabu to zai ya karba mashi kamar ya jibu hum mallai sun kamar yadda wanda ba sallah din ya karba mai ma'ana kamar lokacin da baka sallah za ka karba mai to haka za ka karba mai bayan ka gama kiran sallah
falo ajabu wasu salati
da zai karba mai cikin kiran sallah to koyi an karanta falan tafi salatu amma sallah kire bata faka
haka za idan sallin ya
kuwa sannan kuma idan ya ji shi wa huwa ala kala in yana ban daki to ba zai karba mashi ba kida hali a wannan halin
fa idza karaja
amma in ya fita daga ban daki zai ya karba masa
amma
idan ya kance yana karanta alqur'ani aw yusaddi ko yana yin sallah haka ko wani tasbihi ko yana karanta hadisi ko yana karanta wani ilimi na fiqh haka ko wani abu dai haka da sai ji ana kiran sallah to zai iya yanke wannan gaba daya ma'ana sai ya tsaya da kiran wato da shi karatun hadisin ko da ilimin ko da tasbihin da yake wai ibnu mazin sai karba mai kiran sallah abin da aka ce uri ila ma kana ki sai kuma izo abin da kance na ciki domin cewa dai karbawa za ta iya tserewa shi kuma aikin da yake ciki ba zai tsere ba zai kawa ne ci gaba da yake yi wa ma huwa fi hilayi kuke galiban da ma abin da a cikin sa baya tserewa mafi rinjayi da kuma ta inda layi lam yutafi hu hatta faraga mu'azzin da kuma inda lam yutafi ba zai jije shi ba har sai ya gama kiran sallar sa
mustahabu an yata darakan
mutaji atu an so me bibiyar mai kiran sallah ya rike shi malam ya tsulu fasul matukar tsage wa mana matukar rabewa daga abin da yake yi ba ta tsawaita ba to zai iya bibiyar sa yayi abin da aka ce sanan to amma kuma ai afuwan fa daga wannan babin wannan hadisin guda uku daga shi mun gama game da kiran sallah gaba daya an gane ko mun ira shi ba wai na an anas ko babu du'a ba'da azan babu kenan yin addu'a din bayan an yi kiran sallah wace irin addu'a zakai
wayna an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi
sallallahu alaihi wasallam inna sallama tu la yuraddu du'a bayna al-azan wa al-iqamati kaji ba a mayar da addu'a tsakanin kiran sallah da tare da iqama
tawahu
abu dawud da rawaito shi da tirmidhi da nisa'i da ibnu sini wa da wasu zukuma tirmidhi yake cewa wannan hadisi ne kyakkyawa tirmidhi ya rada a cikin ruwayar sa da'awa a cikin wato kitabu da'awa min jami'i daga jami'in sa suka ce fa maza na kula da to mi zan faɗa manzon Allah yace idan kun tafi ku roki Allah afiyata ta duniya da lafiya ku roki wato ku roki Allah ko al'afiya ta lafiya cikin duniya da lafiya eh kamar kaga kenan wannan addu'a da ake alamun nan sadaka afiyata wala ma afata da mai kidin duniya da lafiya haka mutum zai yi wannan
wala wai na
Abdullahi bin Amri bin Ati Allah ya kara masa yarda anna rijalan su ade wani mutum yace ya manzan Allah hakika masu kiran sallah sun fifice mu da lada fifadiluna na sun fifice mu da lada eh manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kama yahu ne ka fada kaman yadda suke fada kai ma fa idan ta haita idan ka kai karshe kaman yadda suke fada din to fasal tuda to kai ma ka ruka ga a baka
wara waina ci sunan abi
dawo har wato a cikin sunan abi dawo da kuma cikin kitabul jihad bi isnadi sahih da isnadi ingantacce daga sa'ad sa'ad dan sa'ad Allah ya kara masa da yace manzara sai sai yace natani mutum ji wato abubuwa guda biyu da su raddani ba a mayar da su
au kallama ma
ko kuma kadan ne ma ake mayar da su shine addu'a inda nida kira wato yin addu'a a wajen kiran sallah da lokacin da ake cikin yaki yayin da aka kutsa ba'aduhum ba'adan wato yayin da mayaka suka kutsa sashi cikin sashi sai nake fi ba'adin nuskin mu'tamidatu wato a cikin sashin wata nuska wata ta al-mu'tamidatu a bar dogara yulhamu abinda ake nufi da yulhamu bil ha'ida ha'u wa fi ba'adha a cikin sashin ta kuma bil jimi da jimi wa kilahuma zahir dukkan su dai abu ne zance ne wanda yake zahiri to an yana gunji ai shi kuma na zamu shiga game da shi kuma na tilan ko dama shi ne kin gin wannan